أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وياك أبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كراتمنا وانشكروا ليشيدي من سيا كم مغانا malum shubrain yadda ya dinga kawo darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bambancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa a cikin wannan littafi na sa'adatul anam bi aqwali shaykh al-islam maulana al-hajj ibrahim yasir radiyallahu ta'ala anhu a muna cikin wato khutbar farko namba na uku shafi na takwas yanzu za mu tashi ko mu dan dawo baya kadan yanda shiru ya kawo ayoyi akan yadda suke gwada cewa Allah ne tashi ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambace shi kaman yadda yake kiran sauran annabawa ba da ya Adam ya Nuhu ya Ibrahim ya Zakariya ya Salih ya Yahya ya Isa annabi sallallahu alaihi wasallam duk bai ambace shi haka ba domin ne inna khatmal anbiya'i fa arsal anbiya'i shi kamakin annabawa yake da sauran annabawa da yawo Allah baya kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawo to anan sannan shi ya kawo yace idan kaga Allah ya kira manzo Allah alqur'ani ya kira shi ne da sunan sa dan ya bayyana wa jama'a su san wa ake magana akan sa kaman muhammadun rasulullah kaman wa muhammadun illa rasul ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum irin wannan ayoyi da Allah ya kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kira shi da siga da kira ba ya ambaci sunan da idan a bayyana mana musan akan wa ake magana to a cikin ci gaba da karatun mu yau sai shi yake cewa fa huwa abdullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abdullah shine babban bawan Allah haqqan da gaske duk wani bawan Allah babu irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ikhtara Allah ta'ala ta'zimahu Allah ya zabi ya girmama annabi ta'aliman lana domin Allah ya koyar da mu yace fa bi ta'zimihi ta'zimu dinihi saboda bi hanyar girmama manzo Allah shine hanyar girmama addinin da Allah ya tuho manzo Allah da shi dan haka zamu ga wato soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama shi kusan shine addini hatta wadanda muke da sabani muke ganin soyayyar su da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai na kasu cikin ta sune salafawa dan haka samu malamin shi ibnu taymiya yana faɗa cikin littafin salimul maslul yana cewa wato yana cewa inna qiyamal madhhati wassalali alayhi wattazim wattawqir qiyamud din kullihi wa sukun zalika sukun din kullihi yace girmama annabi kamba ma annabi yaban annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ne addinin musulunci a rasa haka to addinin musulunci ya kare inji ibnu taymiya to shi ne shi ubaran yake fadan irin wannan annabi yake cewa wato Allah ya girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin mu ma mu samu mu dinga girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ne ya koya mana girmama annabi mu ma sai mu koyi da abin da Allah ya koya mana sai yace wa zalika yaktabi imtithal al awamir wa ijtinab al nawahi girmama manzo Allah shi yace to yana buƙatan imtithal al awamir yin abin da Allah ya umarni a yi wa ijtinab al nawahi da nisantan abin da Allah ya hana inda li kulli malikin himan wa inna himallahi maharimuhu na'am afwan na'am wato ishara ne yake mun wanda kuma wato wannan ishara ce mai kyau da ya kamata ta ratso cikin karatu wanda ko da ba ta ratso ba din mutun na da adalci yaji wannan abin ya saka yake amma wannan ishara ce mai kyau wace ishara ce isharar wadansu gurbatattun mutane da suke danganta kansu da shubara radiyallahu ta'ala sannan suna kiran kansu ɗan hakika sina kuma wato dukkan abinda Allah ya hana sai su abinda Allah ya ce ayi kuma ba za su yi ba to anan yan uwa idan mutane suna biye da mu a cikin wannan maganganun kadai sun isa su yi mana hukunci mu almajiran shi Ibrahim ballantana kuma shi shi Ibrahim kansa duk dai ga abinda shi yake tafiya akai yake cewa girmama annabi da san annabi yace wa zalika yaktadim tisalal awamir wa tinabin nawahi wannan abin yana jawowa dole sai an bi umarnin Allah dole sai an gujewa abin da Allah ya hana to yaushe wasu suka samu da sunan wai su yan hakika magyashiro barayin ba za su yi sallah ba ko ba za su yi wani abu ba zindikanci zalla a cikin musulunci wannan zindikancin bai kamata a danganta su da gamagarin musulmi ba ma ballantana a danganta su da shaykhun min shuyukhil islam wani babban shehi daga cikin shehunan musulunci shine maulana bashir ibrahim kuma ga littattafan sa wanda suke naqatatun lilisani halaha wa maqaliha ma kana alayhi shay duk wanda yake son ya ga bashir ibrahim yake kai to duba littattafan sa wannan ne ya jawo hatta wasu magauta da kullun suke magana akan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ɗan hakikar nan suna danganta kansu da shehu ibrahim sawa'u wasu ne wanda suke yan uba a dariƙa ko kuma wadansu wanda suke kiran kansu wahabiyawa har yau bin daga yatsan tahdi an kasa saukewa ciro mana littafi na maulana bashir ibrahim kamar wannan guda daya bude ka nuna mana yadda maulana bashir ibrahim radiyallahu ta'ala yace wato yace a saba wa umarnin Allah ko a saba wa umarnin manzo Allah har yau ba guri daya an kasa samu guri daya an kasa samu to wannan abu alfahari ne a wajen mu ɗan failan maulana bashir ibrahim yasir radiyallahu ta'ala to shehu yace kaga san annabi yana jawo bin umarnin Allah yana jawo gujewa abinda Allah ya hana yace wa bi hadha nazdadu muhabbatan ala muhabbatin fi da bin umarnin Allah da gujewa abinda Allah ya hana za mu dinga ƙara soyayya akan soyayyar da muke da ita ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shehu yace kaba yace wa muhabbatu sallallahu alaihi wasallam min akbari asbabi sa'adati soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam min akbari asbabi sa'adati tana daga cikin mafi girman sabubai da suke jawo wa mutum jin dadin duniya da lafiya soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga mutum ba soyayyar annabi ba in kana da iyaye zaka ga yanda kake son su samun su da soyayyar su a rayuwa yakan jawo ka samu dacewa wanda yake da abokai nagari in yana son su samun abokai nagari yakan jawo mai dacewa da soyayyar su a rayuwa to ya mutumin da ya rike sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zama soyayya annabi ita ce abin da ya rike a rayuwarsa to riba ne an dace a duniya za kuma a dace a lahira insha Allah saboda shi sai ya kawo dalili yace saboda fadin manzo Allah albaru ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so to anan ne nake so zai yi wa izara tsokaci akan wani abu suna samun kalbi tsakanin almuhabbatu wal ittiba wato shin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce gaba ko bin manzo Allah ne gaba kullum in sun tashi biyayya babu abin da yake biyayya gaskiya ne amma a sani soyayya tana gaba da biyayya soyayya tana gaba da biyayya kullum sun tashi a bi annabi a ba annabi amma kuma cikin bin annabi su suke hakaito cewa ta hanyar bin annabi ne sai su ce iyayen annabi suna wuta ta hanyar bin annabi su ce annabi mutum ne kamar su ta hanyar bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su dinga ganin annabi ɗan wurta shi ta hanyar bin annabi sukan ce ka tona kwata ka ce Allah ya yi maka dan kwatan ya bi ka ce Allah ya yi maka dan manzo Allah duka wannan wai da sunan ne ittiba'us sunna bin sunnar annabi to me ya jawo suka fada cikin wannan wawa keken rayi ya zama da imanin su ya samu babban gibi ta yadda ba su ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ɗaya suka rasa shi ne muhabba da a ce an samu muhabba ta shayar da zuciyarsu soyayyar annabi ta shiga zuciyarsu to da ba za su fada cikin irin wannan abin da suka fada ba dan haka ɗan uwa ya kamata a gane cewa soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai an same ta to sannan in an samu soyayya sai a ce me ye alamar soyayyar sai a ce to kuma kari annabi domin duk wanda yake son manzo Allah ba zai kalli manzo Allah mutum ne irinsa ba duk wanda yake son annabi ba zai kalli iyayen manzo Allah suna wuta ba duk wanda yake son manzo Allah ba zai kalli ya ce kwata in an tona ta ka ce Allah ya yi maka dan ita ta ka ya fi ka ce ya maka dan annabi ba duk wanda yake son annabi ba zai ce annabi kamar envelope yake ba duk waɗannan abubuwan suna da wato rubuza imani kuma in an lura wannan hadisin da shehu ibrahim ya sa radiyallahu ta'ala anhu ya kawo almaru ma man ahabba dinnan za a samu sahabi ne wanda za ka samu yana yin laifi yana kaza laifi irin har da shan giya da sauransu da meye da meye da sahabbai suka zo suna dukan sa ya shan giya yayi kaza yayi kaza manzo Allah ya ce ku bar shi domin me yana son Allah fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me soyayya za ta amfanar koda an samu a cikin koda an samu na kaso a cikin mutaba tare da cewa ana son a samu mutaba
ana son a samu mutaba'a 100%, amma a sani soyayya tana amfanarwa ko mutaba'a ta samu na kasu, amma kuma mutaba'a ba za ta taba amfanar da kai ba ba soyayya. Dan duk wanda baya son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ba annabi ba, me ya jawo ya duka gare da wadansu da ba su shiga musulunci saboda ba sa son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kai ma haka a cikin addini, in kana samun raunin imani ka munci soyayyarka, albaru ma aban ahabba, mutum yana tare da wanda yake so ba albaru ma aman tabi'a ba, ba mutum yana tare da wanda yake. Dan haka wannan ishara ce da ya kamata ya izala su lura su hada abu biyu kamar fiffike ne a jikin tsuntsu, almuhabbatu wal mutaba'a, san manzon Allah da bin manzon Allah. Amma in ka rike daya ka bar ɗaya to ka fadi, wannan shi ke jawo saboda idan su ya makanci ba sa son su janye musu batun soyayya annabi malaminsu. Muna gurin Allah ya gafarta mai akan wannan, amma wannan kalmar ita kadai za ta iya hana mai rahamar Allah. Jafar Mahmud Adam ya fito yake magana ya ce shi bai ga gurin da Allah ya ce a so manzo Allah ba. To wannan babban kuskure, wannan babban kuskure ne. Muna roƙon Allah, Allah ya yafe mai wannan abu. Amma wannan abu hatsarin da yake ciki da waɗanda suka rubu a kai, to kuma sai dai yanda Allah ya yi, sai yanda Allah ya yi, mun bar wa Allah lamarinsa. Amma dai babban hatsari ne. Sannan shugaban radiyallahu ta'ala ya ce wa hadhihi taharukat nau'un min khidmati, waɗannan taharukat na yin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka dinka tifafi ka sai dafa abinci a ba wa al'umman manzo Allah, a zauna a karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mabukata a biya musu bukatun su. Kullu hadhihi taharukat nau'un min khidmati, wani nau'i ne na hidima wa manzo Allah. Wasu wanda suke kishiyantar maulidin manzo Allah sukan ce akan fita a yi zagaye a haɗu maza da mata a yi kaza kaza, ana zinace zinace ana shaye shaye, mu dai mu muke maulidi. Ko in ce ni in yi magana a kan kaina, ni ban taɓa ganin a gurin maulidin manzo Allah an yi zina ba ko a yi shaye shaye. Wannan abu ne da wasu makiya suke faɗa, kuma wannan ka'adda duk abin da ake faɗa a wajen maulidi, abin da ake faɗa ɗin nan ana yi a wajen maulidi. Ya kasa ya ɓata maulidi ga wanda ya taɓa zuwa maka ya je ya ga abin da ake a Mina a Arfa, ba irin mutanen da ba su nan, ƴan damfara, ƴan kashe-kashe, ƴan kaza, duka suna nan. To waɗannan abubuwan ya baka aikin hajji? Bai baka aikin hajji ba. Aikin hajji yana nan a mai kyau, sai ya zama da niyyar mutum ne. Kamar sallah ne, za a je masallaci, wani in ya shiga masallaci satan takalmi ne ya kai shi ya ɗebe takalmin mutane ya sace wayoyin mutane, abin da ya kai shi kenan. To wannan satar takalmin da ɗebe wayoyin mutane da ya ji shin ya ɓata sallah? Bai ɓata sallah ba, sallah tana nan a mai kyan da shi ya dawo kansa. To mutum in ya zo da gurɓataccen hali ya zo maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shin wannan halin nasa zai ɓata kyan maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Ba zai ɓata kyan maulidin manzo Allah ba. Me yasa? Kamar bakin hijira ne, kamar karar hijiratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijiratuhu ila Allah wa rasulihi, wanda ya hijira dan Allah da manzo Allah, ladan hijirarsa tana gurin Allah. Sannan kuma mun kana shi jiratu ila duniya a ruwa ci ne kiwa fa hijiratu ila ma hajara ilayhi, niyya ne na mal a'malu bin niyya. Dan haka a samu wasu mutum, mutane suna yin abin da bai dace a wajen maulidin manzo Allah ba, bashi yake gwada maulidin annaba haddin zakin sa bai da kyau ba. Kamar yadda zaka samu wasu a aikin hajji suna mummunan aiki bai bata aikin hajji ba, wasu a masallaci suna sata bai bata sallah a masallaci ba, haka dan wanda yayi mummunan aiki a wajen maulidi ba zai bata maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Musamman manzo Allah ya gaya mana addu'u auladakum ala salasi khisali hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil qur'ani, sa'annan wa khidmatuhu sa'adatu, sa hidima wa manzo Allah da hidima wa wannan manzo Allah sa'adatu, dacewa ne. Wa rubbama asarat hadhihi almuhabba, to shi yace ka sani da yiwon fa wannan soyayya da kake yi wa manzo Allah ta yi tasiri, fa warasat ru'yatuhu, ta gadar maka da ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil manami a cikin baccinka, wa ru'yatuhu fil manami, ganin annabi a mafarki, ka ru'yatuhu fil yaqzati, kaman ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fadake. To anan ana magana a dan danyen lokaci akan wani muhimmin abu wanda ya faru. Akwai dan uwa Allah ya saka mai da alkhairi, sayyidi Munir Adam, wanda ya jagoranci gabarin raddi wa ɗaya daga cikin ƴan kwikwiyan wahabiyawa, dan ba malaman wahabiyawa ne wannan, ƴan kwikwiyan ne na wahabiyawa, ba su ɗauke shi malami ba, wanda ake kiran shi wai Musa Yusuf Hasibus Sunna. To a shekaran jiya sun ga, ko jiya ne, sun gabatar da wata muƙabala mai kyau akan ganin manzo Allah, abin mamaki, abin mamaki ƴan uwa. mutumin da yake cewa wai shi yana kira sunnar manzon Allah yake so ya raya abinda annabi yake so ya aikata sai gashi hadisi karara annabi Muhammad ya faɗa duk wanda ya ganni a mafarki da sannu zai ganni a fadake da sannu zai ganni a fadake amma wai in izala suka sa wa idan su barkwaro suka murje suka ce sam ba a ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a barke to ala ayyarin shi dai ilimi wani abu ne wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba wanda ya gani hujja ne akan wanda baya gani baka da dalili ko guda daya in izala karankar sanafar duniya ba su da dalili ko guda daya na cewa ba iya ganin manzo Allah amma mu ga hadisi sannan kuma abun mamaki wani abu da ya gudana a cikin muqawala abin tausayi abin dariya kaje ka debo yaje yana debo ayoyi shi wannan yaro Musa Asad yaje yana debo ayoyi da suke magana akan cewa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati waye ce sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai wafati ba kuma abin takeici ayoyi da aka dinga kawowa wanda Allah yake magana akan kafirai cewa in sun mutu ba za su dawo ba sun sauka kan kafirai wannan ayoyin su ya dauko kuma yake ajiyewa akan manzo Allah cewa manzo Allah yayi wafati ba zai dawo ba Allah yayi magana da kafirai ya dauko ayoyin yarsa akan wanda zai sauka sai akan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga ayoyi a cikin alqur'ani wadanda an kawo burjik Allah yana da ikon mutum ya mutu ya dawo da shi Qur'ani annabi Isa yana rayar da mutum duk gashi ga Uzairu shekara 100 haka Qur'ani ya faɗa shekara 100 ya mutu jakin sa ya rube ya mutu Allah ya daga shi ga mutanen Banu Isra'ila wanda sun je tsawa ta kama su Allah ya ce ya kashe su sannan Allah ya tayar da su duk waɗannan ayoyi an je ana kawo kai kuma kana kawo aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yake bai rasu ba to amma in ya rasu shin zai iya dawowa a ganin shi ko ba zai iya dawowa ba zai iya dawowa dalili hadisai da suka zo suka tabbatar ga annaba wanda suka rasu kafin annabi shekara 1000 da wani abu manzo Allah dubunnai manzo Allah shi kuma ya dawo ya gansu har yayi sallah da su yayi musu limanci sahihin hadisi bayan da ka iya ga annabi duk tsiyarka duk tsayin gemunka dai haka dai addinin na annabi haka baka bari ba ni gidan kowa bane haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji amma wannan ba Allah abun mamaki ya murje a kawo mai dalili sai nan dan hayaniya kawai dan tarukuci to anan insha Allah akwai lokaci da zamu samu wannan muqabala da suka yi ayi mata dauraya hujjojin da duk wasu shubha da ya shigo duk da cewa alhamdulillah ko ba ayi haka ba ma bukata ta biya kulliya ta biya kudin sabulu saboda mu sai ni mun din ya mai dukan tsiya dukan tsiya ya mai wallahi duk wanda ya ji abin tausayi ba a cewa komai sai godiyan Allah kuma duniya ta gane bakin jahili ne bai san komai ba wannan yana daga cikin dalilin da yasa ba ma sauraron sa mu bata wa kanmu lokaci mutum da baki bai iya mutum da yake ja ɗan uwa tun da yake jawo bismillah bai taba jin bismillah ne ba bismillahir rahmanir rahim wallahi ya kai ki bada bismillah bai taba jin bismillah bai taba jin dalili ba amma wai ta zo sai muqabala da dakarun malaman da yanzu sai yi mun din nan aje shi malaman izala kawai in an dauki abin da ya sani sai a raba duk ta ishe sa ta sai saura amma wai mutumin da bai yi bismillah ya zo yana mai magana kan ganin manzo Allah mas'ala irin wannan to amma Allah ya ara mana lokaci za mu dauko mas'alolin za a take shi yanda ya kamata yanda ya kamata kuma magana ne sai yi mun ya yi gayyen muqabala kada ya ce shi yazo shi ma ya gayyace ka dole ka zo dan ka dai sha wahala sai ka je ka ƙara tanadi nan gaba in ka sha wahala yanzu baka san nan gaba ba sai ka yi kokari ka dan ƙara yanayin karatu da sauran su amma dai muna gaya maka wannan dakikancin naka da irin misali da izala ma gaba da irin wannan shirman naku an daina shi in dai sunnar manzo Allah kuke bi to manzo Allah ya faɗa manzo Allah ya ce man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqza wanda duk ya ganni a cikin mafarki yace zai ganni fil yaqzati fil yaqzati din nan har aka bar wajen muqabala da ka fassara ta kuma lahira dai baka isa ka ce fil yaqzati bane saboda lahira da Christopher da John da Abdullahi da Zaid da Amr duk zasu ga manzo Allah duk ɗaya ne to kaga wannan baziyar hadisin anan ne ake ganin manzo Allah kamar yadda an samu manyan bayin Allah sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya sa mu a cikin zurun su wadanda mu ma za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar mu tsawaita anan amma dai akwai bayani na musamman khisisan an qaribin insha Allah yana tafi akan wannan abu insha Allah to shine shi ibrahim radiyallahu ta'ala an yake cewa yace wa rubbama atharat hadhihi almuhabba fa warathat ru'yatuhu fil manami wannan soyayya ta kai tasiri ta gadarwa da mutum ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin baccin sa wa ru'yatuhu fil manami ka ru'yatuhu fil yaqdati ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci kaman ganin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farke ne sai yasa manzo Allah ya fada fa inna shaytana la yatamassalu bi annabi ya fada yace la yatamassalu bi amma a wajen yan uwa ku ji sai mai taitawa yake me yasan me zai sanar da mu ba sai dan ka gari ba to waka annabi ka to ba mu gaki annabi ka raina annabi kenan yace ba dai shaytan ba dai kama da ni ba kai kuma kana cewa shaytan aka gani sai ka sai kun mayar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da magana to muna roƙo Allah Allah ya tsare mana imanin shine sho barayi yake cewa wa illam takuhu yatuhu la haramana Allah in ya zama da bamu ga manzo Allah ba kar Allah ya haramta mana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fala aqalla min an tatamatta hasatu sam'i sama'i da hasibi to ya zama da dai karkarasa cewa kunnuwanka kullun su dinga sauraron suna jin wato kyawawan dabi'u irin na manzo Allah ba kuma gurin da zaka je duniya ittifaki ittibaqan ba gurin da zaka je kaje kyawawan dabi'u manzo Allah wallahi sai gurin maulidi sai gurin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal hawas ala darajatin wahida haka kuma sauran gabobin ka da hawasul khams din nan su ma suna nan a daraja ne guda daya da ya kamata su dinga jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fal muhib domin masoyi hina yasma'u dhikra mahasinihi lokacin da yake jin ana ambaton kyawawan halayen annabi yakunu ka annahu ra'ahu sai ya zama kaman ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kaman yanda Allah ya yi wa wasu kashafi dayawa daga ciki akwai sai ya sanu banna alqari almisl yana karanta alqur'ani yana karanta ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira yana karanta wannan aya wa alhazai da suka zo ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi sai Allah ya mai kashafi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tamayaru min qira'atihi annabi yana rangaji saboda tilawar da yake yi to Allah yana iya ma mutane irin wannan kuma anan ma in kara haka ce da wani abu wanda duk mutumin da yayi alkhairi a gode mai lokacin da yayi sharri a dusar da jama'a da su guji sharrin sa akwai ɗaya daga cikin malaman salafawa Dr. Ahmad UK Ahmad Bamba yayi magana ne kyau wanda in su suna da hankali wannan maganar ta sa ta ishe su ya faɗa musu cewa kullun kururutawa a minbari da malaman Saudiya da su waɗannan karnukan malaman Saudiya suke yi anan cewa ba za a ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai dai a ziyarci masallacin annabi yace to babu yanda za a yi karaba zuciyar alhaji da annabi alhaji yana tafiya kawai sai dinga jin cewa zan je in ziyarci masallacin makka ne ni zan ziyarci masallacin madina ba zan ziyarci annabi ba ba zai taba yiwa ba yace daga lokacin da ka gaya wa alhaji haka to ka kulla gaba tsakaninsa da annabi mutum zai je ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam ka duka cewa yaje ya ziyarci masallaci yaje ya ziyarci masallaci ga sai na rasulullahi ya kunce amma kuna kulla gaba tsakanin annabi da al'ummarsa yace kuma sannan magana da ake akan maulidi babu wata bid'a yanzu duk da kuka gani duk bid'an nan da ake gidajen rawa da suke Najeriya ba za su yi gaba gidajen shaye-shaye gidajen garo duk komai na fadala akwai shi babu wani malamin da yake fitowa yake magana kan wannan abubuwa saboda zuciyar ku ta gunzi kin annabi sallallahu alaihi wasallam daga maulidi ya zo kowa sai ya busa sidikansa maulidi bid'a ya maulidi bid'a to dai ka sani ka tambayi kanka ya kake jin annabi a zuciyarka sannan da kake cewa wasu ɗan bid'a shin ka tambaya zuciyarka ka nutsu sosai da su ɗan bid'an kake faɗa ko da wanda suka ce suna yin maulidi a kansa in dai Ibnu Taymiya da kuke bi zai fito ya ce masu yin maulidi Allah ne yake ba su lada to kai awa ka zo ka ce ba za a yi maulidi ba to da haka muna jan hankali yan uwa irin waɗannan abubuwa duka a lura da su maganan nan da Malam Ahmad Bambu ya Allah ya saka mai da alkhairi kar wani wanda zai kudura Allah ya ba shi daman zuwa Makka ka kudura wai zaka je ziyarar masallaci wallahi zaka dawo ba aiki hajjinka a banza ko umraka a banza ka kudura zaka ziyarci annabi su kansu mutanen Saudiya wallahi a jiya da sarakunan su ai da hotuna muna gani da bidiyo za su ce ba a zuwa a fuskanci raudar manzo Allah sai mu ga sarkin Makka yana zuwa yayi haka ya daga mu a gaban rodar manzo Allah saboda ya san me yake yake daga anin ya gani ko zai sake yin shekara biyu akan gujerar safarar da shi zai dan haka su sun yi muku wayo sun tattare annabi din sun je su daga hannu su yi addu'a Allah ya ba su sannan kuma mutane ku addu'a din ga abin nan to muna roƙo Allah ya kare mana imanin mu Allah ya tsare mana imanin mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu tsaya a nan akan wannan gaba ta cewon adin da ambatan annabi ana jin dadi da ambatan sa insha Allah a darasin mu na gaba za mu tashi har yanzu dai muna cikin hutuba ta farko a gaba ta uku insha Allah Allah ya saka shi murayi da alkhairi Allah ya kara mana kusanci da annabi subhanahu wa ta'ala rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah.